Wata sanarwa da kakakin rundunar Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adego ke aiko mana ta ce wannan aiki wanda sojojin Najeriya da Chadi suka kaddamar tare lokaci guda an samu shi ne daga sansanin ƴan ta'addan na yankunan Grada, Kwatan Maishayi, Daban Karfe, Daban Gajere, Tumbin Buhari, Tumbun Abuja, Sabon Tumbu, Ali Sharifti, Doron Nera da kuma Daban Masara. A dai sansanin ƴan ta'addan sojojin sun sami katankatan na bandan kifi, gero, kayakin gida, babur da wata tsohuwar akuwar kura, kuma duk an kone su kurmus. Sojojin kazalika sun cafke wasu mutane 30 a Doron Naira da suka ce sufa masunta ne da masu yin noma. Yanzu haka an kaddamar da bincike an gano ko su suwane ne. A baya dai rundunar tafkin Chadin ta kaddamar da wani mummunan farmakin kawo ƙarshen ƴan ta'addan mai take Operation Lake Sanity, inda ta karkashe dimbin ƴan ta'addan aka kuma kama wasu a raye, kana wasu kuma suka yi saranda irin su Katada, wani dan Boko Haram dan asalin kasar Nijar.
Sunana Katada, na je tafkin Chadin ma shekara na biyu, ban fahimci komai ba, sai dai walakanta mutane ake yi, ba addini ake ba, ba komai ba. Saboda haka ƴan uwana wanda suke tafkin Chadin, kawo kanku Niger ko Nigeria.
Kuma kamar yadda babban kwamandan rundunar kasashen tafkin Chadin General Abdul Khalifa Ibrahim ke shaida min, duk da nasarar da suka samu, ya ce hakan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba.
Muna nan muna aiki. Wuraren da muka je da kori su ƴan Boko Haram, dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu. Amma akwai wurare da muka je, Allah ya ba mu nasara, muka haɗu da su. Aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara.
Dakarun na MNJTF sun kuma kaddamar da irin wannan farmaki ta ɓangaren Malam Fatori ta gefen Najeriya, har izuwa yankin Difa a jamhuriyar Nijar. An dai wannan aiki ne a zagayen zirin tafkin Chadin a yankuna irin su Ali Jimari, Dogon Ciku da Tumbin Rago. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar shi ma ya yi fama da irin nasu kasan na aika-aikar ‘yan Boko Haram, kamar yadda wani babban sarki a yankin ke mun ƙarin bayani a kwanakin baya.
To salamu alaikum, ni sunana Mai Inusa Mai Manga, sarkin Canton Kingegume Niger. Mu tsakanin ruwan Chadi da garin nawa bai wuce ba kilomita 14. Bamu da wurin kiwo, bamu da wurin noma. Kudun a zamne muke. Kuma jihar Difa gaba daya ma kasan noma da kiwo shine aikin mu. Yanzu wannan abin duka mun rasa su. To sojojin ma shi sabilillah suna aikin me.
Yanzu dai abin jira a gane shi ne irin ƙarin tasiri da wannan aiki na rundunar haɗakan zai yi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chadi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.